sinji kujera sun fito sun sha shi rawa in yi ashara warawa sun kuma yin rawa ni a gabe da kalli sabon takun kawa kar ku tsamita ban ce ku tsaya ba mata ai wannan kidan da yamma tan nan da ke kuraya ba sai dan autan fike
kunja da hannu